Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. A sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 20 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. A cikin ƙasar watanni biyu tun fara yakin Ukraine, ƴan ƙasar miliyan 5 ne suka bar ƙasar su, sannan kimanin miliyan 7 suka rasa rugunan su a cikin gida. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Somalia da wani kamfani na Amurka sun shiga takun saka kan sahihancin yarjejeniyar haƙo mai da aka cimma a watan Fabrairu a Istanbul.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wani jirgin saman sojin Najeriya ya yi hadari a jihar Kaduna da ake kyautata zaton hafsoshi biyu sun rasa rayukansu.
Instructor pilot ne, wato pilot ne koyarwa, har yi nufin kusantar da ba shi an kashe shi ne a wajen wannan na implement da kuma wajen training ne shi ne musamman da air force sun kira mu sun ce mana akan ya yi hatsari, to yanzu ba mu san komai ba, sai gobin mun ji air force sun ce shi ne asalin jikin.
A jihar Taraban Najeriya kuma wani abu ne mai kama da bom ya fashe a wata mashaya da ke kasuwar Iwari a karamar hukumar Ardakwala, inda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama, kana wasu suka jikata.
Al'umma su da zaune suna hole, wasu suna shaye-shayensu, kuma aka samu fashewar wannan abu mai kama da bom wadda kuma ya sababa mutuwar mutane. Aka samu gawawaki guda uku wadda suka jikata mutum 19 wadda yanzu haka an ɗebe su zuwa asibiti.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Rasha suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san ƴan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu, in ji Biden jiya Talata a New Hampshire game da wayar da ya yi da shugabannin Birtaniya da Canada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. To, ɗaya daga cikin abubuwan da na yi shi ne na ci gaba da samun wasu ƙasashe da yawa suka amince a yau za su saki man fetur daga ma'adanansu. Sakatare yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden da shugabannin sun kuma tattauna game da samar da ƙarin harsashe da taimakon tsaro ga Ukraine. Rasha ta sanar jiya Talata cewa ta ƙaddamar da sabon farmaki da take kaiwa a gabashin Ukraine tare da kai hare-hare a yankin Donbas, amma Ukraine ta ce tana kare yankin ne tare da daƙile wasu hare-haren na farko. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yakin Ukraine, ƴan Ukraine miliyan 5 ne suka bar ƙasar, sannan kimanin miliyan 7 suka rasa matsugunansu a cikin gida, a cewar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Galibin ƴan gudun hijirar Ukraine sun nemi mafaka a ƙasashe makwabta na Turai, inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban. Yanzu haka dai ƴan ƙasar ta Ukraine su ne na biyu mafi yawan ƴan gudun hijira a duniya, inda suka kai sama da ƴan gudun hijirar Siriya miliyan 6.8, kuma sun ƙara yawan ƴan gudun hijira a duniya zuwa kusan miliyan 32. Yaƙin ya kuma raba ƴan ƙasar Ukraine miliyan 7.1 da mahallansu a cikin ƙasar, mafi girman yawan mutanen da suka rasa matsugunansu a duniya. A garin Ilele da ke iyaka da birnin Kwanna a jamhuriyar Nijar, jama'ar gari ne suka yi wa ‘yan bindiga ƙawanya har ma suka kashe ɗaya daga cikinsu kafin sauran samu damar arcewa. Ga ƙarin bayani.
Asirin su da tolu mutum hudu da sun kashe ku, sun kare raba mutum ƙarfe 10 nan wajen mota, sai an kore mutum guda, dan nan sai ya sata gurin da rawani ya tsere ya bace musu. Ana nan kuma ana zazzamne, sai ga mutum biyu sun shigo wajen gidan mai na hanyar nan ta Kwanni. Ko da mutane sun ce ba mai rada wadancan ba, ko da an karike mutum guda, sai an ga bihillaci ne guda sai ya tsere, ana kashi ne kina baki ne shike ba kala dai, ana kashi ne har an ka bige shi. To, shi guda ne ya tsere yayi gabas can kaji ya lambo waya, wani doki da mashi yayi gabas shi ka wanga kan kwanan ne sun kare
ɗan illa local government sun da amfani da wannan damar domin kira ga hukumomin tarayyar Najeriya a ƙara kai musu daukin gaugawa
yaki dan zambana ɗan akwai abin da gwamnati za ta yi tsakani da Allah na ta tsaye da wanga abu to a taimaka mu talakawa ayi tsakani da Allah tsaye da wanga abu abuna wanda duka ɗan arewa ya shahi shi kaga shugaban kasar mu bi hillaci na akwai gwamnoni hillani akwai ƴan majalisu hillani akwai sanatoci hillani yanzu Sokoto ya anka ci Sokoto ainihin Sokoto ai hillani da akwai jahohi Najeriya da dama wanda wallahi hillani na kaga haddari na anka sa hillani ciki ko lokacin da mutanen na ana ganin su suna sayan mashuka suna hammamaki aka bi hillaci wanda addaji ya sai sabon kasa ya hawo yana yawo ba dan kun bi ashe training na suka sayan mashuka don shiga daji
Anjima kadan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A jiya Talata wani jirgin saman sojin Najeriya ya yi hadari a jihar Kaduna da ake kyautata zaton hafsoshi biyu sun rasa rayukansu a birarsu da muryar Amurka. Dangin ɗaya daga cikin waɗanda hadarin ya ritsa da shi sun tabbatar da cewa rundunar sojin saman ta sanar da su mutuwar dan uwan nasu. Wakilin mu Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani.
Ko da yake a hukumance rundunar mayakan saman Najeriya bata fidda sanarwa akan hadarin da wani jirgin ta yi a birnin Kaduna ba amma iyalan daya daga cikin mayakan da suka rasa rayuwarsu a wannan hadari sun shaida min cewa rundunar ta shaida musu cewa dan nasu yayi hadari kuma har ya riga mu gidan gaskiya jirgin mayakan saman Najeriya wanda rahotanni ke cewa kina makarantar horar da matuƙa jiragen sojin saman Najeriya wato 401 Flying Training School ya sama hadari ne a sansanin mayakan saman Najeriya dake birnin Kaduna Flight Lieutenant Abubakar Alkali wanda dan asalin Potoskum a jihar Yobe ne na daya daga cikin hafsoshi biyun da suka rasa rayuwarsu a wannan hadari kuma na tattaura da dan uwansa
sunana Musa Alkali kuma shi madadayin kanina ne na hakika
kamar kafin rasuwarsa ya zaka bayyana marigayi Flight Lieutenant Abubakar Alkali
to marigayi dai gaskiya kanina ne ya tashi a gabana in short an yi shi a hannun mu muka rene shi muka yi komai an yi shi cikin azumi if I remember har muka same shi suna amma ma'ana ruwa kullun zai ce ruwa yana son ya sha ruwa yaro ne mai aminci yaro ne mai albarka yaro ne kuma mai tarbiya gaskiya ya tashi da tarbiya domin saboda mu orientation namu kowa ya riga sani dama gidan malamai ne muna da
yankin me aka gaya muku sanadiyar rasuwan shi dan akwai labaru da yake ya wasu su ce ya je fada da yan bindiga dadi ne wasu kuma su ce a wurin horo ne da sauransu kamar ya aka yi rasu
na farko dai ina so sanata ku ce shi instructor pilot ne wato pilot ne koyarwa har yanzu ba kun san tanda ba shin an kashe shi ne a wajen wannan na yan bindiga dadi ko kuma wajen training ne shine ba mu san tanda ba eh ya fuzo sun kira mu sun ce mana akan dai hatari to yanzu ba mu san komai ba mun je Air Force din shi ne ne asalin dinsa yanzu ba kullum ina maka ga abin da ya faru da mu sun dai yayi hatsari kuma Allah ya dauke shi Allah ya ji kanshi mun dauki dangana
wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun hatsarin jiragen sojin sama a Najeriya domin a bara kadai jiragen mayakan saman Najeriya uku ne suka yi hadari a ciki har da wanda ya halaka babban hafsan hafsoshin sojin kasar Lieutenant General Ibrahim At-Tahiru da kalin wasu hafsoshi guda tara Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya hasashen ƙaruwar kashi 3.6 cikin 100 a bana idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin 100 a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin 100 a wannan shekara. Tasirin tattalin arzikin da yakin ke haifarwa yana yaduwa sosai inji IMF a cikin rahotanta. Yakin ya ƙara tsananta yanayin tattalin arziki mara kyau kamar kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci da hauhawar farashin mai da abinci. Asusun IMF ya hasashen tattalin arzikin Rasha zai ragu da kashi 8.5 cikin 100 a wannan shekara kuma na Ukraine zai fadi da kashi 35 cikin 100 ana kuma sa ran Amurka da China da Turai za su samu koma baya a hankali sakamakon yakin da ƙarshe gwamnatin Somalia da wani kamfani na Amurka sun shiga takun saka kan sahihancin yarjejeniyar hakomai da aka cimma a watan Fabrairu a Istanbul Abdulrashid Muhammad Ahmed, ministan albarkatun man fetur da ma'adanai na Somalia, da Richard Anderson, babban jami'in gudanarwa na Coastline Exploration Limited, sun sanya hannu kan yarjejeniyar. Sai dai a wasu bayanai daban-daban, shugaban ƙasar Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad, da aka fi sani da Farmajo, da Prime Minister ƙasar Muhammad Hussein Roble, sun yi watsi da yarjejeniyar inda suka bayyana ta a matsayin wadda aka soke. Shugabannin biyu dai sun bayar da misali da dokar da gwamnati ta bayar na haramtawa dukkan ma'aikatu da hukumomin gwamnati sanya hannu kan yarjejeniyoyin da gwamnatocin kasashen ketare da kungiyoyi har sai an kammala zabukan yan majalisar dokokin kasar da ke gudana. Ana sa ran kammala zaben a watan gobe tare da zaben sabon shugaban kasa. Bugu da ƙari gwamnati ta umarci Attorney General Suleiman Mohammed Mahmoud da ya binciki kungiyar tare da daukar matakan da suka dace na doka.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wani bam gira hannu ya fashe a wata mashaya a kasuwar Iware ta karamar hukumar Ardakwala da ke jihar Taraba inda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama kana wasu suka jikata. Inda yanzu haka suna karɓar jinya a asibitin ƙwararru na Jalingu da ke jihar. Wakilinmu Salisu Ladona ɗauke da ci gaban rahoton da ya aiko mana daga Jalingu.
Al'amarin ya faru ne a yankin Iware da ke ƙaramar hukumar Ardakwala a jihar Taraba inda wani abun fashewa ya fashe a wani kasuwar mashaya da ake ci mako-mako a wannan yanki na Iware da ke ƙaramar hukumar Ardakwala lamarin da ya janyo sanadiyar asarar rayuka da dama wasu da dama kuwa suka jikkata wadda halin yanzu suke asibitin ƙwararru da ke ƙaramar hukumar Jalingu a jihar Taraba domin karɓan jinya. Alhaji Umar Malam Isa wani mazaunin yankin Iware ne da ke ƙaramar hukumar Ardakwala kwalang kuma yana cikin Iwarin a yayin da abun ya akku na koyi masa tambaya ko menene ma ya faru a yankin nasu
abin da horbe abin fashe ya fashe misalin karfe 5 da wasu mitoti a kasuwa a Iware kuma an rishirishe an ji ronko kuma da dama to a bisa yanzu dai bamu yakini abin da aka rasa da kuma iya mutane suka ji ronka saboda dukkan abin horo jami'an tsaro sun shiga cikin aikin sun ya gurin sun taimaka
a wasu alƙalma suna ma cewa kamar abun ya akku wani guri kamar mashaya ne haka lamarin ya faru ba dab cikin kasuwan shanu da sauransu ba menene gaskiya lamari game da wannan kuma
hakika haka ne a kasuwar mashaya ne abun ya faru
to ko rundunar yan sandan jihar Taraba suna da masaniya akan akuwar lamarin DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawo rundunar yan sandan jihar shi kuwa ya shaida mana cewa lallai lamarin ya auku
an samu fashewar wani abu da ake zaton bom ne kiran hannu anan gari da ake kira Iware karkashin karar hukumar Ardakwala da ke na jihar Taraba kuma akwai kasuwa dina wadda jama'a suke saye da sayarwa hakan nan lalle na yau din ya faru ne a wannan mashayar inda al'umma su da dauni suna hole wasu suna shaye-shayen su kuma aka samu fashewar wannan abu mai kama da bom wadda kuma ya sababa mutuwar mutane aka samu gawawaki guda uku wadda suka jikkata mutum 19 wadda yanzu haka an ɗebe su zuwa asibiti nan cikin Jalingo don su samu jinya
to kowane mataki gwamnati jihar Taraba ta dauka akan aukuwar lamarin Alhassan Hamman Gasol dake zama commissioner riko na ma'aikatan yada labarai na jihar Taraba wadda yace
mai gina gwamnatin jihar Taraba yayin zaman gaggawa da shugaban sojoji da sauran wato shugabannin jami'an tsaro na gashewa an zato ne mutane duk inda suke a bisu duk inda suke a zaflo su a nemo su a yi magani su don mutane su zamu zaman lafiya
wannan abin da ya fashe dai ya janyo asarar rayuka da dama da ma duki na al'umma mazauna wannan yanki na Iware da ke karamar hukumar Ardakwala a jihar Taraba Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Salisu Lado kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar PDP a jihar Zamfara ta ce ta yi babban kamu, sai dai kuma kamun ya ce ba a kai ga matsaya ba tukunna. A jihar Sokoto kuma sauran shekarun shugaban majalisar dokokin jihar ya kwace rinjayen da jam'iyyar APC take da shi a majalisar. Jama'a assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa a shirinmu na makonni biyu da suka gabata, mun kawo muku yadda alamu ke nuna cewa tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar da wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar suna yunkurin ficewa zuwa wata jam'iyyar tare da dimbin magoya bayansu, sakamakon takaddamar da ta dade tana rarakar jam'iyyar tun shigowar gwamnan jihar mai ci yanzu Bello Muhammad Matawalle. To sai dai kuma kwatsam a farkon wannan makon, shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kanal Bala Mande mai Murabus ya gudanar da wani taron manema labarai inda ya bayyana cewa tuni da jam'iyyarsa ta kammala shirye-shiryen karɓar ɓangaren na yari na jam'iyyar APC, ciki har da Sanata Kabir Garba Marafa, kokarin da suke yi na kwato mulkin jihar da duka ɓangarorin biyu suke zargin an yi masu fashi.
Wato makasudin wannan zaman da muka yi shi ne mu ƙara masu bayani akan inda ake kan maganar shigowar tsohon gwamnan jihar Zamfara mai girma Alhaji Abdulaziz Yare Abubakar tare da duk jama'arsa shigowarsu cikin PDP a wannan jiha. Alhamdulillah an kai ƙarshe kuma sun riga sun shigo mu, kuma mun yadda da shigowarsu, uwar jam'iyyarmu ta yarda da shigowarsu, kuma shigowarsu ta ƙara ƙarfafa mu, wanda muke ganin insha Allahu za mu kafa gwamnati in an yi zaɓen shekara mai zuwa a wannan jihar. Yarjejeniyar da muka yi, za mu haɗa kanmu, za mu yi aiki tare, kuma in aka samu nasara za a yi aiki tare, za a raba mukamai, kuma in Allah yarda za a yi ma kowane ɓangare adalci.
To sai dai kuma mai magana da yawun ɓangaren na yari, wato tsohon kwamishinan watsa labarai Ibrahim Birnin Magaji, ya ce duk da yake akwai yiwuwar sauya shekar, to amma ba a kai ga cimma matsaya ba tukunna.
Muna akan tattaunawa tsakaninmu da ita jam'iyyar PDP, kamar yadda shi mai girma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Zamfara ya faɗa. Sai dai abinda zan ƙara nan shi ne, ba a cimma ƙarshen tattaunawar ba, ballantana har a yi maganar cewa mun shigo, sai dai a bar shi akan muna batun shigowa domin irin al'amuran da ke faruwa a tamu jam'iyya. Muna tattaunawa da ita jam'iyyar PDP da zummar ganin cewa muna iya aiki tare. So sai dai kamar yadda na faɗa, ba a cimma ƙarshen al'amuran ba, duka ana tattaunawa ɗin, idan aka kammala insha Allahu komai ya kai ƙarshe, mu za mu kawo namu bayanai insha Allahu.
To amma menene ya zafi haka har kuke tattalin sauya shekara, duk da ana ganin cewa kamar jam'iyyar ku ta APC ta samu ƙarin ƙarfi dawowar gwamnan jihar Bello Muhammad Matawalle daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar ku ta APC?
Haba dai Malam Mutala, ai ko addinin musulunci ka ji abinda aka faɗa cewa mummuni baya jeho hannun shi cikin rami sau ɗaya, sau biyu, sau uku, ana ce don shari ya aminta da ya ci gaba da jeho hannun shi cikin ramin nan. Duk wanda an Najeriya shaidu yake mai biyar lamurran da ke zuwa su dawo, ko mai biyar lamurran yau da kullum ya san irin abubuwan da muka yi wa jam'iyyar APC. Mu muka haife ta, muka rene ta, ta kawo inda ta kawo amma kuma yau an wayi gari cewa wasu bakin haure an turo su an saka su a cikin jam'iyyar domin a nuna mu ba kowa bane. Don haka kaga tunda matsala ce ta siyasa baka yin siyasa babu jam'iyya. To idan abin nan ne na magana ka su zurmi da nomo na magarya in dai ba a son ka tunga kai ta. To tunda ba a da bukatar mu an nuna kuma haka din. To me na kuma tunanin da za mu ci gaba da kasancewa a cikin wurin da ba a da bukatar da mu.
A makwabciyar jihar Zamfara kuma wato jihar Sokoto ana ci gaba da gwada kwanjin siyasa tsakanin jam'iyyar PDP mai mulkin jihar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta APC a ƙarƙashin shugabancin tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakardawa Mako a yayin da ake daɗa tunkarar zaben shekara ta 2023. Wannan ya fito fili ne a wannan makon bayan da kakakin majalisar dokokin jihar da aka zaba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC Kabiru Manya a Cida ya bada sanarwar sauya shekara zuwa jam'iyyar PDP tare da wani dan majalisar mai wakiltar mazabar Wamako lamarin da kuma ya sauya fasalin majalisar mai rinjayen yan jam'iyyar adawa ta APC a da. Jam'iyyar PDP dai ta ce ta yi babban kamu ta bakin kakakinta Abdullahi Yusuf Hausawa.
Shi dan siyasa duk lokacin da yake da mutum guda yana neman mutum na biyu, yan mutum dubu gare ka kana neman wasu su kare shigowa domin su ne jarin kowane dan siyasa da ka sani. Kuma ga ka'idar zaɓe ba a da kirani dan ka cewa ka ci zaɓe idan mutum 100 suka jefa ƙuri'a ka samu mutum 60 ko 65 ko 70 kai za a da kirani cewa ka ci zaɓe ba wanda ya samu mutum 30 ba. Rabota da za a samu shi ne a bada haɗin kai idan za a samu ayyuka na cigaba ga jiha. Don ka yi siyasa an kawo gwamnati ba wai dole ba ne sai ka yi kuɗi ko ka samu kari. Duk ayyukan da wannan gwamnatin da ka taimaka aka kafa duk ayyukan da ta yi na alheri kana da nata ka zo na lada a ciki wannan shi ne roman demokaraɗiyya. Domin ka ga yanzu majalisa mu ke da majority a cikin majalisa.
To sai dai jam'iyyar APC kan cewa ta yi aida mata san arena kuma umma ta gaida Aisha. Sambo Bello Dan Chadi shi ne sakataren watsa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar.
Mun da yawan zamu iya cewa to Allah shi raka ta ke tona. Sannan tuntuni shirin majalisa ya dade a aikace a matsayin MPP. Yau dai illa kawai abin za a iya cewa ya tabbatar duniya ta shaida. Da abin da ya kamata lalle kowane tsuntsu shirin yana kufan gidan su. Amma in tsuntsu har kufan gidan wasu to sai a duba a gani wannan irin tsuntsuna.
To yanzu a iya cewa wannan ba kuma baya bane wata kilga jam'iyyar taku ta APC a ce gudan kakakin majalisar dokoki ya ba jam'iyyar ko ya kuma jam'iyyar da ke mulki ta PDP.
Yan da dan jam'iyyar APC ne dama wannan sai a ce haka amma ai a aikace ya rage ba dan APC ba.
Tuni dai da wasu masu fashin bakin siyasa a jihar ta Sokoto suka bayyana cewa wannan tamkar wani abu ne da ya kama da gwada kwanjin siyasa tsakanin manyan bangarorin biyu a jihar ta Sokoto. Dr. Ibrahim Babasha tambaya malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
Inda babu jam'iyya mai kwakwarar rinjaye fice wasu daga jam'iyyar adawa ya nuna cewa yanzu jam'iyya mai mulki ita ce da rinjaye ita a majalisa. A dalilin haka abunda ita jam'iyyar PDP ke so a wanzar ita majalisa zai fi zuwa musu da sauki. Duk da dai mun san cewa ko lokacin da suke jam'iyya mai adawa ita jam'iyyar PDP ba ta samu wasu matsaloli ba a majalisa wurin wanzar da kudurorin da manufofi da take so ita kanta majalisa ta wanzar. Amma da komawar su yanzu ya karasa abun zai zo ma ita jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar PDP abubuwa za su yi zo mata sauki. Sannan ita kanta jam'iyyar APC yanzu ta samu nakasu saboda ta yawan mutanen da take da majalisa ya ragu. Kallon da ake mata na jam'iyyar da za ta iya kawo tsaiko ko kuma kalubalantar yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta ya ragu a dalilin yawan mutanen da ba ta da su a majalisa yanzu haka.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu je ga shirin mu na karshe ga karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا المساكين والمهجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لهم والله غفور رحيم.
ثم دلا ينزكما سيلا باري أمم أتكئتي.
Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa kawayen Amurka da NATO na ƙara matsin lamba kan Moscow a daidai lokacin da jami'an Russia suka ayyana wani sabon farmaki a gabashin Ukraine. Na san ƴan jaridu koyaushe suna tambaya ta bisa kyawawan dalilai. Dalilin da ya sa koyaushe nake yin waya tare da sauran shugabannin duniya don ƙoƙarin haɗa kansu, in ji Biden jiya Talata a New Hampshire game da wayar da ya yi da shugabannin Birtaniya da Canada da hukumar tarayyar Turai da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da NATO da Poland da kuma Romania. A cikin ƙasa da watanni biyu tun bayan da sojojin Rasha suka fara yakin Ukraine, ƴan Ukraine miliyan biyar ne suka bar ƙasar, sannan kimanin miliyan bakwai suka rasa matsagunansu a cikin gida, a cewar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Galibin ƴan gudun hijirar Ukraine sun nemi mafaka a ƙasashe makwabta na Turai, inda ake ba su kariya ta wucin gadi da ayyuka daban-daban. Yanzu haka dai ƴan ƙasar ta Ukraine su ne na biyu mafi yawan ƴan gudun hijira a duniya, inda suka kai sama da ƴan gudun hijirar Siriya miliyan 6.8. Asusun bada lamani na duniya IMF ya bayyana a cikin wani rahoto jiya Talata cewa tattalin arzikin duniya ba zai bunƙasa cikin sauri ba saboda mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine. Asusun ya hasashen ƙaruwar kashi 3.6 cikin ɗari a bana, idan aka kwatanta da kashi kaso 6.1 cikin ɗari a bara. Da farko ya yi hasashen tattalin arzikin zai haɓaka da 4.4 cikin ɗari a wannan shekara.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya taimaka an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Karl, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.